Page 37. Yum bum ba da 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 la la. Yum bum ba da 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 la la. Yum bum ba da 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 la la. Yum bum ba da 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 la la. Yum bum ba da. Yum bi da 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 la la la. I da la la. Yum di da la la. Yum bum ba da. Yum bi da 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 la la la. I da 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 la la la. Havu ladonai b'nei eilim, havu ladonai kavod va'oz, havu ladonai kevod shemo, hishtachavu ladonai behadrat kodesh. Kol adonai al hamayim el hakavod hirim, adonai al mayim rabim, kol adonai bakoach, kol adonai behadar, kol adonai shover arazim, vayshaber adonai et arzei halvanon, vayar kidehem kemo egel, levanon vesiryon kemo ven re'emim. Kol Adonai chotzev lev havotesh, kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, kol Adonai yecholel ayalot, vayechesof ye'arot, uvhechalo kulo omer kavod. Adonai למבול ישב ישב אדוני עד מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Yandan da 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 la la, yandan da 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 da, yentan da 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 la la, yentan da 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 da, yentan da da ya ndir dan dir la 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 la, ai dan da na ya ndir la la la, yan da na da ya ndir dan dir dan na na na, ai da na 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 ya na na na, ai da 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 ya da 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 da.